tun farko ma dai hukumar zabe ANEC ta mamusu ta rahotannin da wasu ke yadawa a jihar ne na cewa an sake daga zaben batun da ta ce ba haka zance ma yake ba inda ma kwamishinan hukumar zaben ta ANEC a jihar Adamawa Barista Kasim Ganigaidan yace za a gudanar zaben ne ma a rumfuna 44 a kananan hukumomi kusan 14 na jihar Adamawa
insha Allah rumfuna 44 ne wato a cikin ward 29 ward 29 din kuma suna cikin local government 14 insha Allah kuma duk tsari an riga an yi an tura ma'aikata duka an je field yanzu insha Allah karfe 8 za a yi zabe kuma tsari da muka yi shine ba za mu kuma kawo matsala a makarantu da suke makaranta ba mun ce idan makaranta yana da tsana makaranta a yi rumfa a waje saboda yaran makaranta ma kar ana su yin makaranta wannan tsarin mun riga mun gama kuma duk
to ya kome hukumar zaben za ta ce game da korafin da jami'ar APC da ke mulki a jiya ta na cewa ba tuntube ta ba kafin a saka yau alamin zabin gudanar da wannan karshen zaben har ila yau ga kwamishinan hukumar zaben Kasim Ganigaidan
ita hurumin sa ranar zabe hakki ne na ANEC wanda dokan kasa kundin tsarin mulki ba da kuma dokokin zabe suka ba wa ANEC kuma shi aka aiki da shi kuma aka sa ranar zabe kuma dama ka'ida ne kowa da kowa ya san cewa wannan zabe da za a yi insha Allah ya kamata ne ma a ce an gama kwana 23 na wata wanda ya wuce wato zabe ne wanda kotu ta dakatar da shi to an sa maka handbrake kuma ka roki Allah Allah ya sa kuma kotu ta saukar da handbrake ta ce ka ji gaba kuma sai ka saki kuma baya ka fara samu
kawo yanzu tuni karin jami'an tsaron da aka turo da min wannan zabe suka iso da suka hada da yan sandan kwantar da tarzoma da kuma jami'an tsaron farin kata DSS wanda aka turo daga wasu jihohi da min su sa ido inda sabon kwamishinan yan sanda a jihar AA Madaki ya ko tabbatar da cewa za a kare rayuka da kuma dukiya
muna wannan masu cewa zabe cin zabe daga wajen Allah kuma su gaban shi daga wajen Allah ne wanda Allah ya kaddara cewa zai ci zabe zai ci zabe wanda bai ci ba kuma sai hakura to a yanzu haka muka Adamawa da muna fidin muna musu appeal cewa kowa ya zai jefa zabe shi cikin lumana ba wanda zai takura musu ba mama expecting any tobi a Adamawa state
wanda bai ji gargadin da kuke bafa wani mataki aka dauka kansa
wanda bai ji gargadin da muke ba su ba electoral law provision electoral is very clear on electoral offense wanda ka ce doka dole ne zai mu da arrest nashi gabatar da shi gaban hukuma
za a dai ko gudanar da wannan zaben ne yayin da make sa ran cewa a gobe juma'a ne za a yanke hukunci a shari'ar da jami'ar MRDD ta shigar a gaban wata kotu a jihar inda take zargin cewa ba saka tambari ko kuma alamar jami'ar ba wato logo a takardar kada kuri'a yayin da ita ko a bangaren ta hukumar zabe ANEC ke ma cewa jami'ar ta MRDD ba ta cika ka'idar tsaye da din takara ba Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya